This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington DC shirye-shiryen sashen wasu na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16.25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Sannan kuna iya sauraron mu a koda shi kuke so a sashin mu wato a shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, da fatan kuna nan lafiya. Mahmud Lado ne daga birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu. Muka sake dawowa a cikin shirin mu na hantsi, inda za ku ji cewa an yi wani taro a jamhuriyar Nijar inda aka yi dubi kan irin tasirin da rikice-rikice da cututtuka kan yi a rayuwar yara ƙanana a yankin yammacin Afirka.
Misalai akan abubuwa na tashin hankali da ke faruwa da yara ƙanana a wannan lokaci na yawaitar hare-haren ta'addanci a ƙasashen Afirka ta yamma na da ɗimbin yawa.
Za kuma mu kawo muku wani rahoto na musamman kan irin halin da 'yan gudun hijira ke ciki yayin da aka shiga yanayi na hunturu ga dangadan a Najeriya.
Mun je mu sha wahala ba mu samu ba, suka ce mutane masu ciki, mutane masu goyo, amma ina da jinjiri. Mace a bani jinjiri na gashi.
To za ku ji ko menene suka je nema ba su samu ba idan kuka biyo mu a cikin shirin. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarai. Hukumar bincike manyan laifuka ta Amurka FBI ta ce hukumomi sun hakikance cewa mata da miji Sayid Faruk da Tashfin Malik, waɗanda ake zargi da harin da aka kai a garin San Bernardino da ke jihar California makon jiya, sun jima da bauɗewa, kuma akwai shaidar sun kitsa kai wannan mummunan hari. David Bodie shi ne mataimakin daraktan FBI mai kula da shiyarta da ke Los Angeles, ya ga manema labarai jiya Litinin cewa maharan sun yi gwajin harbe-harbe kwanaki kamin su kai harin na makon jiya. Ya ce har yanzu kuma ta FBI tana binciken tsawon lokaci da maharan suka ɗauka suna shirya kai wannan hari. Duk da haka ya ce zuwa yanzu dai babu shaida cewa waɗannan mutane ɗan wata ƙungiya ce ko suna karɓar umarni daga ƙetare.
Rundunar sojin Amurka jiya Litinin ta ce farmakin da ta kai a bayan nan sun halaka shugabannin mayakan sa kai su biyu a Afirka. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon wato Captain Jeff Davis ya ce harin da Amurka ta kai ranar biyu ga watan nan a Somalia ta samu nasarar kashe Abdulrahman Sendere, wani babba a rukunin shugabannin Al-Shabab, shi da wasu mukarrabansa su biyu. Davis ya ce mutuwar Sendere, wanda kuma aka sani da Inkir Ukash, ya haddasa wa Al-Shabab babbar hasara da babban giɓi. Haka nan ma'aikatar tsaron ta Pentagon ta tabbatar da cewa wani hari da aka kai cikin watan jiya ya kashe Abu Nabil, shugaban ƙungiyar ISIS a Libya. Kakakin ma'aikatar ya ce jirgin yaƙi samfurin F-15 ne ya kaddamar da hari akan Abu Nabil ranar 13 ga watan jiya a birnin Derna. Sai dai bai yi bayani kan irin jirgin yaƙin da aka yi amfani da shi wajen kai harin da Amurka ta kai a Somalia ba.
Ministan Shari'a kuma Attorney General ta Amurka Loretta Lynch ta faɗa jiya Litinin cewa ma'aikatar ta za ta binciki rundunar 'yan sanda da ke birnin Chicago domin gano ko rundunar sannan hankali tana keta tsarin mulkin Amurka ta wajen amfani da ƙarfin tsiya kan jama'a. Wannan matakin ya biyo bayan sakin wani faifin bidiyo a watan jiya wanda ya nuna yadda wani jami'in 'yan sanda na rundunar ya harbe ya kashe wani matashi baƙar fata ɗan shekaru 17 da haihuwa. Lamarin ya auku ne cikin watan Oktoban bara.
Wani wato labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wani lokaci yau Talata ake sa ran mataimakin shugaban Amurka Joe Biden zai gabatar da jawabi a gaban majalisar dokokin ƙasar Ukraine kwana ɗaya bayan da ya bada sanarwar sabon tallafi da Amurka za ta baiwa ƙasar na dala miliyan 190. Mr. Biden ya faɗa jiya Litinin cewa sabon tallafin zai taimaka wa ƙasar ta aiwatar da sauye-sauye kuma ta yaƙi cin hanci da rashawa. A lokacin da suke ganawa da manema labarai ta haɗin gwiwa bayan shawarwari da ya gudanar da shugaban ƙasar Petro Poroshenko, Biden ya ce wajibi ne ga Ukraine domin ta kasance ta samu daidaito da bunƙasa wato a Turai, ta kuma tabbatar da cewa babu wata ƙungiya-ƙungiya ta kawar da cin hanci da rashawa baki ɗayansa, matsalar da ya kutunta a matsayin cutar kansa.
Rahotanni a kafofin yaɗa labaran Amurka sun ce Iran ta yi gwajin wani makami mai linzami mai matsakaicin zango, matakin da ya kasance bijirewa ce ga ƙudurori biyu na Majalisar Ɗinkin Duniya waɗanda suka haramta a ƙasar yin irin waɗannan gwaje-gwaje. Jami'an Amurka waɗanda suka yi magana bisa sharaɗin ba za a bayyana sunayensu ba sun gaya kafofin yada labaran Amurka cewa Iran ta yi gwajin ne ranar 21 ga watan Nuwamba kuma makamin ba to bai ketare hurumin Farisar ba. A cikin watan Oktoba na bana ne Iran ta yi gwajin makami mai linzami mai cin dogon zango, lamari da ya janyo kwamitin sulhun na Majalisar Dinkin Duniya ya Allah wada da wannan mataki. Har yanzu dai kwamitin sulhun yana shawarwari kan irin martani da zai dauka kan wancan gwajin. Farashin mai ya fadi fiye da dala 2 jiya Litinin a kasuwannin duniya zuwa kuɗi mafi karanci rabon da mai ya kasa haka tun a farkon shekara ta 2009. Danyen mai da ake kira Brent ya an tashi kasuwa jiyan ana sayar da shi kan dala 40 da yan kai. Ana danganta faduwar farashin man kansa kamakon taron da kungiyar OPEC ta yi ranar Juma'a da ta shige, inda kungiyar mai wakilai 13 ta kasa tsaye da shawara kan rage yawan mai da take hakowa. Kwararru suka ce tuni dama bukatar mai a kowace rana ta ragu a duniya da kimanin gangamin miliyan 2, kuma yawan mai a kasuwannin duniya zai karu da zarar aka dage takunkumin da hukumomin kasa da kasa suka kakaba a Iran. Wasu masu fashin baki sun ce babbar wakili a OPEC wato kasar Saudiya tana ci gaba da hakarar mai ga dangadan da burin karya farashin mai domin kare gwiwar sabbin masu hakarar man.
To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To wani taro da gudanar a jamhuriyar Niger yayi dubi kan irin tasirin da rikice-rikice da yaduwar cututtuka ke yi a rayuwar yara kanana a yankin yammacin Afirka. Daga mai ga rahoton da wakilin murya Amurka Suleimani Barma ya aika mana.
Misalai akan abubuwa na tashin hankali da ke faruwa da yara kanana a wannan lokaci na yawaitar hare-haren ta'addanci a kasashen Afirka ta yamma na da dimbin yawa, inji Mrs. Margaret Yuda da ta halarci wannan taro na yamai daga Najeriya.
There are very many violences against children. It was our country last year, April.
Tace duba gani a Najeriya kungiyar Boko Haram ta sace ƴan matan Chibok a makaranta tun a watan Afrilun bara. Har yanzu an kasa samu su. Wasu yaran kuma ƴan ta'adda sun hallaka su a makaranta. Kai a duk inda kaje a kasashen Afirka, za ga yara suna yawo a titi. Galibi ƴan ta'adda kan amfani da su don samun kuɗaɗen shiga. Idan mata ne a sa su karuwanci, wasu a masu fyaɗe, wasu kuma a yi tsafi da su. Saboda haka muka taru mu ja hankulan gwamnatoci. A cewar shugaban kawancan ECOWA na ƙungiyoyin kare haƙƙin yara a yankin ECOWAS, Malam Musa Sidiku, wata matsalar ta daban da yara ke fuskanta a wannan lokaci shine wariyar da ake nuna musu saboda dalilai na rashin lafiya.
Ciwo wanda ya addabi kasashe kamar Guinea Conakry, Liberia da Sierra Leone wanda ake kira Ebola. Yaran da ya shaha yau an waye garin waɗansu yara da ma abun ya shahe su. Akan ma Allah ya ba su lahiya sun warke, to waɗannan sai an ka ware su, mutane suna nuna musu bambanci. To muna son mu ga cewa wani irin matakai kamata mu a ce a ganin mu na kungiyoyi masu kare haƙƙin yara muka ɗauki matakai na jan hankalin gwamnatocinmu kuma na ganin cewa mun kare su.
Mrs. Margaret Yuda ta ce,
the solution is to ratify and adopt Child Rights Act 1.
Idan ana son mafita daga irin waɗannan matsaloli, dole ne a baiwa kowane mutum ƴancinsa a matsayinsa na ɗan adam. Misali a Najeriya, shugaba Buhari da ya zo mulki, matakin farko da ya ɗauka shine duk ɗan adam a bashi matsayinsa na ɗan adam. Duka da wasu ke yi wa matansu shi ma a daina. Yara a daina dukansu a makaranta. Yara na rariya a basu kulawa tunda ɗa na kowa ne. To sai dai kamar yadda aka sani, mutum guda baya iya gyaran al'umma. Dole sai dukkan shugabannin ƙasashe sun yi koyi da irin wannan misali, za a cimma gurin inganta rayuwar yara a raba su da gantali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau,
To madalla a gaida Sulaiman Muni Barma a rahoton da kuka ji kafin wannan waka. A Najeriya kuwa rahotanni daga jihar Oshun dake kudancin kasar na cewa tuni dai aka baiwa sabon sarki Oni of Ife sandan girma ta kama aiki. Bayan wasu makonni da aka kwashe ana ta shirye-shiryen yadda masarautar za ta gudana karkashin Oba Odeyeye Ogunwusi da aka zaba. Ga rahoton da Hassan Umar Tambuwal ya aika mana daga Ibadan.
Da yake mika sandar girman ga sabon Oni na Ifen, gwamnan jihar Osun Abdulrauf Aregbesola ya buƙaci Oba Adeyeye Ogunwusi da kasance mai adalci, tsoron Allah, gaskiya da yin jagoranci na gari ga jama'arsa. Gwamna Aregbesola ya yi kira ga Oba Adeyeye da ya ci gaba da nuna gaskiya ga jama'arsa tare da yin mulki da hikima, tsoron Allah, adalci da nuna zaman lafiya da jin daɗin jama'a tare da haɗa kai da jama'a da yake karɓar sandan girman sabon Oni na Ife. Oba Adeyeye Ogunwusi ya yi kira ga matasa da su zama masu yin biyayya ga na gaba gare su don cimma burin rayuwa. Oba Adeyeye ya ƙara da cewa sabon Oni na Ife din ya ce yin biyayya da yin kusa ga shugabanni zai zama wata dama mai alfanu a tsakanin dimbin matasa da kuma shugabanni. Basarake Adeyeye ya ce rashin samawa matasa ayyukan yi na haddasa tashin-tashina a tsakanin al'umma. Ana shi jawabin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya, wanda mataimakinsa Farfesa Yomi Osibanjo ya wakilta cewa ya yi. Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ce sarautar Oni na Ife sarauta ce mai daraja da ke dauke da wata alama da muhimmancin al'ummar Yarbawa. Ya buƙaci basarake na Ile Ife da ya nuna gaskiya wajen shugabancin jama'arsa. Taron dai ya samu halartar shugabanni daga ciki da wajen Najeriya, ma'aikatan gwamnati, sarakunan gargajiya, shugabannin jam'iyyu, ma'aikatan gwamnatin tarayya da na jihohi da dai sauransu. Oba Adeyeye Ogunwusi dai ya zama sabon Oni na Ife bayan shekaru 130 da sarautar ta Oni na Ife ta bar gidansu, kuma yanzu shine Ojaja na biyu bayan kakansa Ojaja na ɗaya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Madalla gaida Hassan Umar Tambuwal. Yanzu karfe 2 ne na dare da minti 13 a nan birnin Washington DC. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waka.
Yan shaman bauta dan musa
la be hada ki mangan balan balade madan
kallan yi wana mai saki musa
la be hada ki mangan balan balade madan musa
amma mai daura dan amadu baba na mai yi wa dan amadu Baba na mai da ke dan mota
la le ya da ke mama ba dan gala ne madam
ga shi da da ta ku bashari ga ta 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 adinin dalawa
la le ya da ke mama ba dan gala ne madam
bashara na zaba jiwa ta kanan da bo sala ta jai tamsan zau bai fanda nan na mai daki kaduna kai ne mamam tayade
ta be ala ki mamam baba balade madam
zariya zakaduna bashar ya kuma dauko magana re gwamna ko
la be ala ki mamam baba balade madam
kai gwamna ya ce bashari ta fe zauna
kashi kashi le mulkin daula wa
la re ya la ki man man da dan kala de madam
sa man mai daula sala li mai ka le gudun doki har ke mai ko de do ho
farala gaida maragayi mamman shata yanzu agogona cewa karfe 2 ne da kwata. To a Najeriya yanzu aka dubban yan gudun hijira ne ke zaune a sansanoni daban-daban a jihar Borno waɗanda rikicin Boko Haram ya raba da muhallansu. Sai dai yayin da suke zaune a waɗannan sansanoni yanayin hunturu da aka shiga gadan-gadan da rashin nabatarwa na kadan wato na kadan daga cikin ababan da suka jefa yan gudun hijira cikin halin ni'asu. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya ziyarci wani sansanin yan gudun hijira ga kuma rahoto na musamman da ya hada mana.
A daidai wannan lokaci da rundunar sojan Najeriya ke ci gaba da fafatawa da yayan kungiyar Boko Haram da kuma tace tana samun nasara akan waɗannan mahara da suka raba dubban jama'a da muhallinsu da kuma dukiyarsu. A yanzu haka dai yan gudun hijira da ke samu mafaka a wasu sansani da ke cikin garin Maiduguri da ma wasu jihohin da ke makwabta da jihar Borno na fama da matsaloli ne daban-daban musamman ma a wannan yanayi na hunturu, inda mafi yawan waɗannan yan gudun hijira ke ci gaba da kokawa game da irin matsalolin da suke fuskanta. Na dai ziyarci ɗaya daga cikin irin waɗannan sansani, na tattauna da ƙananan yara kimanin ɗan shekaru 10 zuwa ƙasa na ta garari a cikin waɗannan sansani a daidai lokacin da sanyin hunturu ke kadawa. Kuna dan matsa gaba kadan, na tadda wasu magidanta ne kama da mata da maza sun baje teburin su ne na kasuwanci a cikin wannan sansani, duk da cewa suna kokawa kan rashin kuɗi, amma suka ce ba yadda za su iya illa su rungumi kaddara kan yadda suka samu kansu cikin wannan hali.
Ko ba da shi ne in ba haka ba kasuwan yana tafiya
ba samu abinci,
wallahi abincin namu ne yayi karanci.
To kamar kuna gashi sanyi ya shigo yanzu kabara koya burhuwa
gashi nan duk ba su da abun sawa ne, amma abun rufewa ne akwai riga na sanyin ne babu
kasuwa
alhamdulillah. Ke sai don naga?
Gashi.
Naga tsimaka wannan menene?
Yaji.
Yaji ne ba ko
wannan? Wannan suga, wannan lemu.
Ga shana.
Eh.
Amma ana saya?
Eh.
Wani yaran nan shi guda nawa ne anan?
Yaran nawa guda shida.
Eh to zuka man gashi sanya shigo, kuna samun kayan rufuwa?
A'a ban samu ba. Sun kawo da yama sun raba masu wai. Sana ya yana ciki rai guda da goyo ya samu ba
a cikin sunana ya gana lajo sai
kaya
miya ne.
To akwai yayan ki anan?
Akwai yayana
sunawa
su guda shida
shida
tare da su anan.
Amma yanzu rayuwa take gare ku?
Rayuwa ta gashi nan abinda suna raba wannan mun je mu sha wahala ba mu samu ba, suka ce mutane masu ciki mutane masu goyo, amma ina da jinjiri nace a bani jinjiri na gashi, nace su bani suka ce a ba za mu bada mai jinjiri ba, amma daga baya an ba mai jinjiri kuma sun samu kati ba mu mu samu ba. Eh Allah ya ba mu rabon mu.
Kodin na sake matsa gaba kadan, na tadda wasu yan samari ne na wasan kwallo.
Yanzu ka wasu yara ne zaka cikin wannan sansani na gurin hijira ke buga kwallon kafa. Wai ne sha me su ranka
Mamudu
da karan gana
bohu ne ci
da ba kullun kuna wannan wasan bolin ne
bohu da bol amma
ba ku da bol
to
shike za sa muku bol.
Ina cikin je zan ta da waɗannan yara ne dake wasan kwallo, sai naga wani sauraro ya whoop ya zo ya soma mun zuba game da irin matsalolin da ke fuskantar su a cikin wannan sansani.
Dan wana ba mu ra barko ba mu ra abunda zitara mu tanya da ba mu ra mun saba ga jikin mu
ba ana ka muku barko
ba ba ka mana ba mu gani ba mu saba babu kashi nan kana gani a nuna fare
kai daga na ka zo
daga ga gurgara na dau sunana Ibrahim Bukar.
Na kuma matsa gaba kadan, inda na tadda wasu ƴan mata na daure a bakin wani dam din da ake samar da ruwa a wannan sansani, wanda na tambaye ɗaya daga ciki inda suke samun sabulan wanki.
Eh wanki nake yi.
To ba ku sabulu?
A sabulu siya muke yi.
Ba ka muku anan ka ban wanki?
A ana kawo amma kwanan nan dai duk ba kawo.
To ga sanyi yazo ka ba mu ka muku kayan rufuwa haka.
Duk mun samu amma wasu mu ba samu.
Wani abun burgewa dai a wannan sansani shine yadda aka fi makarantu da dama a cikin waɗannan sansani, ana kuma koyar da ƙananan yara game da abin da ya shafi addini su da kuma ilimin zamani.
Wa
nan aji nawa ne
class
tun yaushe aka bude muku wannan ajin
under era
na kuma tambayi malam Mustafa Abba Kaka ɗaya daga cikin malaman da ke koyarwa irin waɗannan sansani
kike koyar da su ne
English
wani school aji nawa kike koyarwa
ina class 4
to aji hudu yaran suna dauka abin da kake koyar da su
eh suna dauka
wannan koyarwa da kuke kamar kuna yake kyauta ne ko kuma ana biyan ku ne
kyauta muke su
kamar wata nawa kana wannan koyarwa
ina shekara daya
shekara dan gida ne kake koyarwa
in kukawa an gala local government
ke da malami ne
eh ni da malami ne
wannan kuma wani tela ne da ake kira tela Ali a wannan sansani
barka da ake baba
barka da
yawa kai ne naga kana dinki akan wannan yakin ko na kudi ne ko kyauta ne
a na kudi ne
na dama ka sanar ki ne lokacin da kake baga
eh
na to ga shiga zo nan cikin sansanin yan gurin hijira yayi aikin yake ana samu
eh to yanzu babu samu
babu aiki
sai na magi kawai
to kamar anan kuna samu abinci da kamata
abinci wani lokaci yana karanci wani lokaci sai ka samu iwadace ka da yarinka wani lokaci kai kadai ma ba zai iwadace ka ba balle iyar tange ma an samu amma akwai wurin su wani ba su samu ba
dan kuma sake matsawa inda ake dafuwa a wannan sansani inda wasu daga cikin mutanen da suke gudanar da dafuwa a wannan sansani suka shaida mun cewa
wani lokaci muna samun biski muna dafawa wani lokaci muna samun laushi wani lokaci muna samun shinkafa muna dafawa mutane
amma abincin isasshe kuke samu wanda
aka dafa gaskiya a halin gaskiya wani lokaci ba ya san jama'a abinci yana mana karanci ana ba mu buhu 7 zuwa 8 dama 8 lokacin da muke bayar jama'a ko ina yana samu ya isa to yanzu ya zamana ba sa ba mu guda 8 din ana ba mu guda 7 wani lokaci ma guda 6 ake kawo a kwanakin nan guda 4 da ya wuce buhuna 6 ake ba mu buhuna 6 muna complaining akan ba zai ishe mu ba yanzu sun kara mana yaje 7 magi yayi kadan gishirin yayi kadan mai yayi kadan eh aini wake yayi
kuma kamar so ne kuke dafa abincin
muna dafawa so biyu ne
baba gana alligo ne
ya sha'anin abinci yake anan
sha'ani abinci gaskiya akwai masala abinci akwai wani lokacin da bare ishe mu ba gaskiya buhu 7 da ake ba mu ma managing ne muke
yi na shinkafa
ne na shinkafa buhu 7 25 kg 12 ake 14 ake ba mu ko ba haka bane a rana da safe da rana haka abin da ake ba mu da ya kamata in ana so ya sa abincin na a ba mu guda 8 kuma miyan da muke yanzu haka gashin nan mun daura miya ba wake magi kawai guda 2 just muke zuba manda
wannan babban tukunya
liter 135 yake abin da yake daukawa
Alhaji Muhammad Kazan da shi ne shugaban hukumar samar da agajin gaggawa da ke shirya arewa maso gabacin Najeriya
shi dan adam baya da za a ce ko gidanka kake kula da shi dole wata ran ka samu matsala daya biyu to amma a ce yau ka tara mutum 138 a cikin gurare kuma in aka ce matsala ta fito ba za ta wuce matsala nan daya biyu ko ta tattasai ya kare ko ta tumatir ya kare ko shinkafa ba a kawo da wuri ba yanzu ma ɗaya daga cikin mitin da za mu yi kun san kan cewa akwai tsari na tsakaninmu da gwamnatin jihar Borno kan cewa akwai wasu abin da za su bayar mu kuma za mu ba da abinci yanzu ma ɗaya daga cikin mitin ɗin na za mu yi na ɗaukan wannan abincin da za a rarraba shi kowane kam kuma baya da haka idan aka samu wani dan jinkiri wajen bayarwa ita kuma gwamnatin jiha za ta saya ta bayar saboda haka ba a taba barin wannan camp din ba abinci ba amma ba a rasa dai matsala daya biyu wanda in muka hadu da an samu an sanar da mu da wuri za mu yi maganin abin tare
injiniya Sato Ahmed dai shine shugaban hukumar samu da agajin gaggawa na jihar Borno wanda ya ce yanzu haka ma sun soma horar da jama'a kan wasu sana'o'i kafin a kwashe su zuwa garuruwan su na asali
directives ne governor ya bamu da cewar yadda aka rike IDPs din nan ya kamata tunda ana hoping akwai alƙawarruka daga federal government za a ƙara sa a komar da mutanen nan ya kamata su zamanto su ma an yi benefitin da irin zaman da suka yi shi yasa muka zamna muka duba to wani irin sana'o'i ne za a zamna a koyar da mutanen nan mata da maza a sauƙaƙe yanzu haka muna da entrepreneurship program wanda mata 2,500 suke undergoing different session na irin su agent making detail soap rope abin da dai biya bukatan wuta kuma a bangaren maza muna da training mun wanda muka kaddamar jiya shine bangaren Husky, wanda wannan zamu yi training din su ne collaboration da association din Babas din cikin gari. Za su koyar da kowane camp wasu mutane, su ma za su taimakawa ƴan uwansu, particularly marayu wanda ba su da mutane a cikin camp din nan.
Jihar Bondo ita ce jihar da ta bi kowanne fama da irin waɗannan matsaloli na hare-haren ƴan bindiga wanda ya maida mutane gudun hijira. Da yanzu kake tsugunna a wasu sansani wanda ƙananan hukumomin gambaru da kukawa kawai ke da ƴan gudun hijira fiye da 9,000, da yanzu hakan ke samu mafaka a irin waɗannan sansani. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Barla a gaida Haruna Dauda Biyu, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana sunana Salisu Falalu daga Hilili ga Sokoto tarayyar Najeriya. Ina taya sabon gwamnan Kogi a ya Bello mana cin zafi. Allah shi ba shi iko yin adalci ya rika kowa da kowa, ya jawo ƴan adawa na jam'iyyar PDP gaba ɗaya ya rungume su a domin a gina jihar ƙasa baki ɗaya. Allah shi ba mu lafiya da zaman lafiya. Mai magana suna Salisu Falalu daga Hilili jihar Sokoto a tarayyar Najeriya.
Mai magana Kasimu Aliyu Asada, sabbin matasan Asada a jihar Sokoto birnin shehu Cibiyar Bello Usmaniya. Suna kira gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma ta jihar Maiduguri da su taimaka ma ƴan gudun hijira waɗanda rikicin Boko Haram ya tsaitsaita suka rasa muhallansu a hukumar dukiyoyi aka yi hasarar rayuka da ƙone-ƙonen gidaje. Domin sanadiyyar wannan tashin hankali na rikicin Boko Haram sun rasa duk wasu abubuwa da suka tanada. Don haka ina kira gwamnatin tarayya da ta Maiduguri su taimaka ma ƴan gudun hijira waɗanda an Maiduguri, musamman Bama cikin Maiduguri, Yobe, Adamawa da sauran sassan arewacin Najeriya. Na gode. Mai magana Tasuma Aliyu Asara, sabbin matasan Asara a jihar Sokoto birnin shehu Cibiyar Bello Usmaniya.
Mai magana Musa Shehu ne zare daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Akamata hukumar EFCC ta fuki kanta tsohon karamin komishin, tsohon karamin ministan kuɗi na Najeriya da Jerry Mahingama. Ya zo ya famfare mana layi, ya ce zai yi kwanta tsakanin Baimari da Gashu, ya ce ya gyara kwantar nan. Mai girma gwamna zai zuba kwangila don a gyara aikin ne, ya ce a ya bari shi zai yi daga Federation. Amma tunda ya ga Janar Muhammadu Buhari ya ci shugaban ƙasa, shi ne ya ceje wannan kuɗi ya je ya zaune. Don haka ya kamata EFCC su ɗauki damke shi. A gode. Muryar Amurka, sunana Musa Shehu ne tare daga jihar.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Muryar Amurka. Ni ne Sani Balad da ke Buru, Hausa a jihar Yobe, Najeriya. Ina roƙon gwamnatin jihar Yobe da taimaka ta biya ma'aikata albashi don NEA da Local Government suna cikin wani hali saboda rashin albashi. Don Allah, don annabi gwamnatin jihar Yobe ki ci kukan ma'aikatan jihar Yobe.
Ga Sahabu Aliyu Imam ya dawo da labarai a taƙaice.
Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta ce hukumomi sun hakikance cewa mata da miji Sayid Faruk da Tashfin Malik, waɗanda ake zargi da harin da aka kai a garin San Bernardino da ke jihar California makon jiya, sun jima da bauɗewa, kuma akwai shaidar sun kitsa kai wannan hari a baya. Rundunar sojin Amurka jiya Litinin ta ce farmakin da ta kai a baban nan sun halaka shugabannin mayakan sa kai su biyu a Afirka. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon Captain Jeff Davis ya ce harin da Amurka ta kai ranar 2 ga watan nan a Somalia ta samu nasarar kashe Abdulrahman Sanderi, wani babba a rukunin shugabannin Al-Shabab, shi da wasu mukarrabansa biyu. Ha, kuma wani harin ya halaka wani shugaban ISIS a Libya. Ministan Shari'a kuma Attorney General ta Amurka Loretta Lynch ta faɗa jiya Litinin cewa ma'aikatarta za ta binciki rundunar 'yan sanda da ke birnin Chicago domin gano ko rundunar sannan a hankali tana keta tsarin mulkin Amurka ta wajen amfani da ƙarfin tsiya kan mutane.
Masaro duka-duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu, sai kuma can da rana za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da izinin Allah. Yanzu a madadin Sahaba Imam Aliyu da ya tana gabatar da shirin, sai Chubahiro Diodune da ya hada shirin da kuma injiniyan mu Jim Cook. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.